الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار شيء بدا كراتو شيء وانا للتابع من البركة ميسونا القصائد الوتريات هو تخميس القصائد الوتريات عند أكف السنة دا وتريا عند شيني كما درسينا أكو وانا رانا تا الخميس شرين دا شيدا بوتا شوال هجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تا دبو دايا لتليه دو دا ربعين دا دايا wanda ya daidai da 18 ga watan 6 miladiyya haihuwar annabi Isa da Maryam shekara ta 2020 za mu tashi shafi na 5 a farkon baiti inda mala yake cewa aya haramal hadi ama ana naltaki wa ubdi alladhi indi li farti taqalluqi تزايد شوقي والزمان معوقي أأصبر لا والله زاد أأصبر لا والله زاد تشوقي ألا من له وجه من الشمس أضوء فوالله إن الهاشمي دليلنا سراج الهدى بهر الندى فهو سؤلنا فمن مثلنا هذا الرسول رسولنا ألفناه حتى خامرته عقولنا فلا الشوق مفقود ولا الوجد يهدأ نظمت مديح الهاشمي جواهرا وبت ليالي في معانيه ساهرا ولما بدا التقصير مني ظاهرا أتيت إلى مدحي علاه مبادرا لعلي بغفران الذنوب أهنأ وما لي لا أبكي على طول غفلتي وصرف زماني عنه عوق رحلتي عرفت ذنوبي حين لم تشف غلتي أنا رجل ثقلت ظهري بزلتي ومن زل يأوي للشفيع ويلجأ ومن زل يأوي للشفيع ويلجأ بيتي قبل تشيوا أيا هرم الهادي يا هرمين mai shiryarwa a tsoya Madina wanda take harami ce abinda ake nufi harami shine zaman ta Allah ta'ala ya girmama ta ya karrama ta ta yadda har ya hana wasu abubuwa a ciki kamar zalunci ko kuma wani ta'addanci ko sare wasu itatuwa ko farauta wasu tsuntsaye duka Allah ya hana ko in ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a haramin sa na Madina da kuma na Makka wannan shine ma'ana haram inda zunubi duk inda zaka yi shi sunan shi zunubi kuma kana da laifi to amma idan ka yi shi a wurin da yake harami ne to zunubin ninkawa za a yi sama ga in kai zunubi wurin da ba harami ba to shine anan yake kiran wato haramin gaba daya yana nufin Madina wannan yana daga cikin abinda ake kira zikrul ba'd wa iradatul kull ka ambace sashen wani abu amma kuma duka kake nufi saboda in an ce haramul madina wannan wani bangare ne nata ba dukan ta ba ko amma kuma madina ake nufi gaba daya ba haramin kawai ba to shine sai amfani da harafin nida daga cikin harufan kira shine hamza wanda ana amfani da shi wajen kira ga abin da yake kusa wato wanda yake ba nesa ba wato ya tsawara madina din kamar tana kusa da shi shi yasa bai ce ya haramal hadi ba wanda ita ina ana amfani da ita ne lil ba'id akan kira galibi wanda an nesa ita kuma hamza ana kiran wanda yake kusa to shi yasa sai ya tsawara a kwakwalwarsa cewa madina din ka bar gata nan kusa da shi an gani yawwa shine aya haramul hadi bai ce ya haramul hadi ba sai amfani da aya wanda zai iya ce a haramul hadi zai iya daukan nida dama kana da zabi in ka ga dama ka hada shi da yawo in ka ga dama kuma ita hamza din sai ka bar ta hakan ba illa bane an fahimta to hada su biyu kaga kiran zai yi mi zai kara karfi sannan kuma abinda ake kira za a bashi muhimmanci sama da a ce an yi amfani da harfin nida kwaya daya ko hamza ko kuma ita ya undin amma hada su biyu a ya to wannan yana nuni akan karfafa abin kira shine aya haramul hadi ya haramin mai shiryarwa alhadi yana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ya madinar mai shiryarwa shine manzon Allah amma ana shi lokaci bai yi ba har yanzu nal taqi da zamu hadu akan kaddara an anan asalin zancen amma ana annal taqiya to amma sai aka koyi an din an fahimta amma kuma zaka kaddara ta shin har yanzu lokaci da zamu hadu da shi wannan harami bai yi ba idan muka hadu wa ubji zan bayyana allazi indi haqiqanin son da yake a wuri na nagarin ba ma son mai garin ba ko kuma mazauni garin a son garin son haramin son madina din to idan munka hadu da shi haramul hari zan bayyana da haqiqanin son da yake a wuri na li farqi taqalluqi annai ya kuskure wajen rubuta shi ya rubuta shi kamar gaini kafin ni li farqi taqalluqi saboda yawan jujjuyawa ta da rashin nutsuwa ta da kasratul ittiram game da soyayya ta ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma garin nasa shine Madina yace ta zaya da shauki begena yana karuwa ta zaya da begena yana ta karuwa sannan wazzamanu mu'awwiqi ba ma'awwiqi ba gyara ne wazzamanu alhali lokaci mu'awwiqi shi kuma yana ainihin tare ne wato lokaci yana tare ne yana hana min ainihin wato in isa ga abin da nake son isa gare shi an gani yawa dama at-ta'wiq shine kangewa a kange ka daga wani abu wanda kake son kai sa zuwa gare shi ko ka aikata sai a kange ka sai a hana ka to sai ce shi fa zamani ya kange shi sai ce to ga tambaya a usbiru yanzu zan iya haƙuri da rashin haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ko haramin sa la wallahi sai ko alama ba zan iya hakuri ba me yasa domin zada tashawqi domin bege na karuwa yake soyayya ta ga shi annabin ko kuma harinin nasa karuwa take to ta yaya zai in hakura soyayyan nan yace alaman lahu wajhun akan wanda yake yana da wata irin fuska abin ganawa wanda wannan fuska ta shi adwa'u ta fi haske mina shamsi daga rana fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama ta fi kololon rana haske fa wallahi na rantsai da Allah innal hashimiyya tabbas haqiqa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bahashimi daliluna shine dan jagoran shi yake dauko mu ya dora mu kan hanya a lokacin da muka bata sirajul huda kuma shine fitila ta shari'a duk wanda kabbi in ba manzon Allah bane to duhu zai jefa ka ba haske ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bahrun nada kuma shi teku ne na kyauta annabi sallallahu alaihi wasallama zai baka kyautar da kila sai kai shekara 10 kana ci bata kare to wanda zai baka kyautar ragumi 100 ai wannan ai bahrun nada ne sai ce fahawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama su'uluna shine buƙatar mu shine abin neman mu ba mu da wani wanda muke nema in ba ga in ba shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine as-su'ul bi ma'ana al-maqsud an gani al-marma al-matlub al-marju qala qad uti tas'ulaka to wannan shine an gani manufar ka kai annabi musa da ka roƙa to an baka ba tambaya bane yadda wasu suke fassarawa bukata yadda rashin sanin larabci ne talaucin larabci shike sa mutum ya jefa wata kalma ta alqur'ani zuwa ga wanda ba shi take ne su'ulu ala wazni fa'ulu yafin al-maqsud abinda kai kake nufi ka cin masa ai buƙatoci ne ko ya bujuro da su na a hada shi da dan uwansa ya taimaka masa da kaza da kaza duka Allah ya hade sai ce to manufar ka gaba ɗaya an baka amma tambayar ka an baka ya ba ma Allah shi ya himus faman misluna wai mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama waye za a kwatanta shi da cewa wai shi irin mu ne wane ne hadar rasulu shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallama su'uluna shine abin nufin mu shine manufar mu shine bukatar mu alif nahu ba alif nahu bane alif nahu daga alifa ya alif an gani alif nahu mun saba da shi annabi sallallahu alaihi wasallama mun ga mun saba da shi hatta hasaida uquluna han kullum mu khamaratu tasush shi annabi sallallahu alaihi wasallama da ba daga cikin al-asma na soyayya akwai al-khamr giya ko daga cikin sunayen soyayya akwai al-khamr saboda so yana lullube hankali shi yasa in mutun na son abu idan mutun da son abu duk duniya su taru su illata masa shi shi bazai gani shi bazai gani ko ana ga shi shi baya gani duk abin da zaka iya nuna mishi wani ya rabu da yarinyan ba ka yake gogowa abokin nan naka rabu da shi mutumin banza ne kaza yake kaza yake baya gani saboda son shi ya rufe masa abin da kai kake gani abin nan da kake gani shi fa baya gani shi hankalinsa baya gani shi yasa aka kira so alhamur. Ita ma jiya an kira ta alhamur saboda tana rufe hankali. An gan yughabti al-aqal. Giya yana lullube hankali. Sai mutum ya koma kamar mahaukaci yana ta abubuwa wa'anda ba su dace ba. To shine yace alif nahu mun saba da shi Annabi sallallahu alaihi wasallama hatta har wa quluna han kullam mukhamaratu tasoshi so wanda yake ya riga ya lullube komai. Ba ma ji ba magani. Fala shauku mafqudun. Saboda haka so bege bai zama abin rasawa ba. Walal wajhu haka nan bakin ciki bai zama ya hadau yana wato kwantawa ba. Kullun cikin damuwa muke da bakin ciki da shauƙin haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Damuwar bata nutsu ba. An gane? Yawa shine ya hadau bata nutsu ba. Sannan shauƙin kuma kullun karuwa yake. Yace nazamtu madihal hashimi na tsara yabon Annabi sallallahu alaihi wasallama ba hashimi jawahira wasu baitoci ai abiyata wasu baitoci jawahira wanda suke matsayin gwalagwalai jam'u jawhari wal jawharu shine zinari mai kyau to wayannan baitocin irin abinda na kinsa musu da yadda na kawata su to haka suke sai kama da wasu irin gwalagwalai masu tsada masu kyau wa bitul layali yace na kwana a cikin wasu daruruwa sahiran bana bacci lahaban ba sahiran bana bacci fi ma'anihi dan dai tunanin sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallama ina ta tattara su ina ta tattara su da nazo wajen waƙe qasidat shine sai nayi ta hararo wa'annan ma'anoni ai sifatihi sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kai ma in kana son kai ma Annabi qasida ko wata alfiya to dole sai ka tsaya ka kai ta nazarin sifofi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda suka zo a Qur'ani wayanda suka zo a hadisai wayanda suka zo a asaru na sahabbai wayanda suka zo a cikin kutubus sirri wa tawarih da ta tafsira da tarihi wayanda ake kawowa to sanin ne zaka iya wadin wani abu game da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce amma duk da haka walamma bada taqsiru lokacin da wato takaitawa ya bayyana min niyya daga gare ni zahiran ƙara duk wanga abin da yayi wai sai da kasawa ta bayyana gare shi sai da ya kasa cimma haƙiƙanin sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallama to da yaga haka sai yace ataitu nazo ulahu da ainihin sifofin sa madaukaka sai da yazo sai ya dauko wasu sifofi wadanda yake mafi ya daukaka wanda kila suka zo a Qur'ani ko su daga cikin hadisai mubadirin ina mai gaugawa ila madahi zuwa ga ainihin yabona ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sauran wayanda kuma ya kasa akan su sai ta butun su sai dauko masu muhimmanci madaukaka mafi daraja sai ya wake su abinda yasa ne ya haka la'alli mai yuwani uhannau a sanya min farin ciki bi gufranin zunubi a dalilin gafarta zunubaina to da haka kamar yana tawassuli da wannan aiki cewa yana fatar a faranta ransa ranar tashi alkiyama ta fuskar gafarta masa zunubansa yace wa maliya me yasa mene la abki bazan yi kuka ba ala tuli gaflati akan rabkana ta mai tsawo da nayi na rabkana a wasu shekaru ban tabuka komai ba ba aikata abin da ya kamata in aikata ba wa sarfu zamani ko an sannan ga zamani na ya riga ya karkata daga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana a takeice akwai wasu shekaru da ya bata su ba wajen yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajen yi wa Annabi hidima ba sai ya ce awwaka shi juyawar zamani nan sai ya hana min rihilati tahiyata zuwa ga isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Araftu zunubi, na yi furuci da zunubina, ina mai furuci, ina mai yadda da zunubina. Hina lokacin da gullati kishirwata, kishirwa mai tsanani, ita ake kira gulla, an gani? Lam tushfa, ba a yaye wannan kishirwar tawa ba, ba a shayar da ni abinda zai yaye wannan kishirwa tawa mai tsanani ba. Ana rajulun, ni wani irin mutum nake mai muni, wannan na kira littaqabih. Ma'ana ni wani mutum nake mai miyagun halaye, mara kirki, wannan babin tawadu ne. Yace me yasa to saqaltu zahari bi zallati, saboda na dora ma baina kaya masu nauyi na zunubai. To mutumin kirki na haka, to shi yasa yace ni mutum nake mai muni mara tarbiyya, sakamakon na dora ma gadon bayana wasu irin zunubai masu nauyi, shine zalla. Kuma alhali wa man zalla, duk wanda yayi kuskure ko yayi sabo, ya awi, yana neman tarewa ne lishafi'i, ga mai ceto shine annabi sallallahu alaihi wasallama, wayalja'u, kuma can yake kokarin ya samu mafaka, malaba. Ana muzunibun, ya ci gaba da cewa ni ma mai zunubi nake, sakamakon zunubi na asbahatu mayyitan bizanni, sai na zamo kamar matacce saboda yawan zunubi. Kina wannan ya nuna zunubin bawa, in yayi bawa a yayi yawa ga bawa, to zai koma kamar matacce, kamar wanda baya da wani amfani. To shine yace ni mai zunubi nake, sannan na zama kamar matacce bizanni sakamakon zunubi na. Wali amalun, kuma ina da wani mugun aiki. Musbatan, ba musbitan bane, musba ba bi ba, musbatan aikin da an riga an tabbatar da shi fil lawhi, a cikin lawhul mahfuz, bisu'i, kuma an yi mai inkiya da cewa mugun aiki, ba aikin kwarai bane, an yi masa alama. Da'autuka, Allah na kiraka, muttarran, ina mai tsananin bukata, bi taha, kuma ina tawassuli da ainihin wanda ake kira taha, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasu malamai na ganin lafazin taha ɗaya ne cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da babu wani nassi da ya tabbata ainihin akan haka. Shi yasa suke cewa taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, suka ce akwai kaddara harafin nida'i anan, ma'anarsa ya kwaha, ya kai wanda ake kira kwaha ko kwahi, da ana fada ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, ba mu saukar maka alqur'ani don tashqa anta, don kai ka wahala ba, ko kuma litashqa ummatuka, ko don al'ummarka ta wahala. Duka labarin tashqa yana iya damiri, yana iya koma zuwa ga annabi, kuma yana iya komawa zuwa ga al'ummarsa, kamar yadda malamai na tafsiri suka yi bayani. Amma babu wani nassi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da cewa taha suna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa za ka ga har wasu suna sa ma ƴaƴansu ya taha. To ai in mun kalli ƙa'idodin da malamai suka kawo na suna, suna dole ya zaina da ma'ana. Shi kuma taha ba wanda zai gaya ma hakikanin ma'anarsa. Hatta maganganun da malaman tafsiri ke kawowa ba su yi ittifaki ba. Wasu ma sun ce sunan Allah ne, wasu sun ce sunan mala'ika Jibril, wasu sun ce sunan annabi ne, wasu sun ce sunan alqur'ani. To kaga su kansu ba su samu ittifaki akan hakikanin ma'ana abin da ake kira taha ba. Sannan shi annabi ba wani nassi da ya zo tabbatacce da ya kira kansa shi taha ne. to amma da yawa daga cikin sufaye su suna tabbatar masa da wannan kamar shi mai wannan kasida yana daga cikin su har yana tawassuli da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda muka shafake wannan tawassuli ne makaruhi saboda bai zo a nassi ingantacce ba duka hadisan da aka rubuta na tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bijahi fa inna jahi indallahi azim bas tabbata ba ruwayoyi ne wanda musu inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama an gane ko wa hal ata ko da kuma falalar shi da tazo a cikin surar da ake kira hal ata ala ta'ala al-insani haynun min ad-dahr wasu kuma suka ce a da autuka muttarran bi taha yana nufin suratu taha ina kiranka kuma ina cikin bukata mai tsanani bi taha kuma ina tawassuli da abin da ke cikin suratu taha wa halata da kuma abin da yazo cikin surar halata wannan yafi dacewa a gifu ne saboda haka Allah ka agaza mini ajirni ka tsirar da ni ba a umri rayuwata ta lalace ila mata wai har zuwa yaushe rayuwata za ta dawo ga abin kirki ban sani ba bi asqalin a dalilin wasu zunubai masu nauyi auzari shine zunubaina yace a rani kai a rani ni ina zaton kaina urazzau an dai riga an kaddara min bala'i da musiba shi yasa zunubi ya yi over to in ba an kaddara min musiba da bala'i ba ya za a yi ashe har zunubi na yayi nauyi na rasa yadda zan yi dashi atala abdu wannan bawa yazo al-din nan lil ahadisi ma'ana wancan da yayi wannan magana atal abdu bawan nan fa yazo yabjul afwa yana neman rangwamen Allah wal qalbu khadi'u kuma zuciyarsa tana mai kaskantar da kai ga Allah faqirun mai tsananin bukata ne ila maulahu zuwa ga mahaliccinsa shine Allah tami'un mai tsananin kwadayi ne fil judi game da kyautar da ubangiji zai bashi game da kyautar da ubangiji zai bashi ma hilatul miskini ai wannan talaka baya da wata dubara ma huwa sani wanda hata ni ma zai aikatawa ai bai da abin da zai aikata kuma bai aikata komai ba bai da wata dubara sannan babu wani abu da ya aikata na alkhairi idza lam yakulli in har bai kasance gare ni ba shafi'u a mai ceto shine annabi sallallahu alaihi wasallama min zadabika ta bangarenka in har ban samu wanda zai cece ni ba ta bangaren ka kai annabi to ni ba kowa bane dan da wata dubara ko ban da wani aiki ban da wani amfani amma idan da samu ceto daga wurin ka to shike abin ne ma dama ya samu shaqitu ko yace na tabi famali gaira shi ya fi cancanta ba gairu ba famali gaira jahika malja'u famali banida malja'u malaba mafaka gaira jahika in ba gairu ka din ma jaiz amma dai afsa gaira banida wata mafaka malaba gaira jahika in ba alfarmaka ba in ba taurinka ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko yace kul kace liman yatlul madiha ga wannan da yake karanta baitocin yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ulina kuma yana mai bayyana wannan karatun nasa na baitoci to ka gaya masa madihun nabiy mai yabon annabi sallallahu alaihi wasallama al mustafa abin zabi gayatul munashine kololuwar abin da ake guri duk wani musulmi to kololo abin da yake guri shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa fastanaral kaunu halittu gaba ɗaya suka yi haske min za ka sana daga wancan haske na Annabi sallallahu alaihi wasallam asluhu min za ka sana'i sai aka shafi hamza saboda zarurar waƙe binuri rasulillahi sakamakon haske Annabi sallallahu alaihi wasallam ashraqatid duna duniya ta yi haske wa fi nurihi a cikin haske Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun kowa yaji'u zai zo wa yadhhabu ko kuma ya tafi nabiyun shi annabi ne tazakkahu almuhaimin Allah da kansa ya tsarkake shi ko kaga wanda Allah ya wa tazkiya shikenan ba buƙatar wai sai wani ya zo ya mai tazkiya Allah da kansa almuhaimin ash-shahid ala kulli shay wanda ke shaida akan komai shine almuhaimin to Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi ismatan wajen tsaro ya tsare shi wallahu ya'simuka minan nas fa atahu qur'anan Allah ya bashi wani abin karatu mai suna alqur'ani wa nuran ya bashi haske shi ma dai qur'ani ne wa hikmatan kuma ya bashi hikima ko kace sunna tashi ko kuma bayanin da yake yi wa al'umma da zai iya dauka hikima falillahi albarka Allah ta tabbata akan wannan bawan Allah kam da yawa ajila yayyayi zulmatan wani irin duhu anil khalqi daga halittu duhun kafirci duhun bid'a duhun miyagun al'adu so nawa annabi yayyayi wa'annan dufani barra'ahu jalalul haqqi Allah subhanahu wa ta'ala shine jalalul haqqi barra'ahu ya kubutar da shi ko kuma barra'ahu jalalul khalqi Allah madaukakin sarki ya halice shi rahmatan dan ya zamo rahama lil khalqi ga halittu gaba daya fa kullul wara dukkanin halittu yataqallabu suna jujjuyawa ne fi nurihi a cikin hasken sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan duka kusan muqaddima ce yake yana muqaddima ne har yanzu bai shiga cikin abin da ya kamata ya shiga a kansa ba duk wannan abin da mun karanta shi fida ne an gani daga baya zai zo ya faɗi haƙiƙanin sifofin annabi da darajarsa da matsayinsa da sauransu ولكن نظام ذاكتا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته